Rahotanni daga kasar Burkina Faso na cewa tun a ranar Larabar da ta gabata ne ‘yan ta’addan kungiyar Hani suka kai harin farko a garin Saitanga inda suka hallaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito. Waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washegari wato Alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi lamarin da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro 11 tare da lalata kayayyaki da dama. Rahotannin sun kara da cewa a ranar Juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na Saitanga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin ɗauki aka zo masu da shi. Kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don ƙaura zuwa garin Dori, lamarin da ya firgitar da fararen hula suka gudu daga garin na Saitanga wanda wasu bayanan ke cewa ya fada hannun 'yan ta'adda a ranar Asabar ɗin da ta gabata. To kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a Burkina Faso? Mustapha Alhassan masani ne akan sha'anin tsaro.
Kasan za'a dama damuna ta dan fara a cikin Sahel, yana yiwa suna neman abinci ne, suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara ƙarfi domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jaha zuwa wata jaha ɗaya kenan. Yana yawan ga harmakin da suka kai don sojan Burkina Faso sun kai masa hari kwanakin baya, an kashe wajen fiye da mutum 60. To yana suna ramawa ce cike su hara da 'yan garin.
Gwamnatin Burkina Faso a wata sanarwar da ta fitar a jiya Lahadi ta tabbatar da cewa an yi fama da hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na Saitanga. Sai dai bata yi bayani ba dangane da zahirin abubuwan da suka wakana da ma halin da ake ciki bayan kai waɗannan hare-hare. Yayin da jaridun ƙasar ta Burkina Faso ke cewa sama da mutane 100 ne suka rasu daga ranar Laraba zuwa Asabar a garin na Saitanga. La'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar Nijar ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfaɗo da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku maƙwabtan juna.
Da Nijar, da Mali, da Burkina Faso a gama ƙarfi domin a ci kan wannan annoba. A cikin kawa sati guda zuwa sati biyu wajen mutum 200 da aka yi rahoto ne aka kashe, to kaga wannan abin ai abin ashari. Sojawan na duk ƙasashen uku dole sai an ba da ƙarfi.
Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar Tera iyakar Nijar da Mali a ƙarshen mako ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan Mali da Burkina Faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe domin ta ɓangarensu ne 'yan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.